Wata kungiyar lauyoyi mai lakabin West African Institute for Legal Aid ita ce ta gabatar da bukatar neman kirkiro da sabbin masarautun a jihar Kano. A cikin wata wasiƙa da kungiyar ta rubuta wa shugaban majalisar dokokin ta Kano ta hannun ofishin kamfanin aikin lauya na Malam Ibrahim Salisu Chambers, ta fayyace yawan jama'a da faɗin ƙasa a matsayin wasu daga cikin manyan muhimman dalilai na samar da ƙarin masarautu a jihar Kano. Honorable Baffa Babba Dan Agundi da ke zaman shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin ta Kano ya yi ƙarin haske game da wannan batu.
Majalisa ta kira wannan doka da matun a baya, ta yi umarnin a duba ta yanda za a yi mata gyara ta daidai da zamani. Ita kanta masarautar Kano an zauna da ita da hakimai sun ba da gudunmoyin sojan gyaran wannan doka ta masarautar Kano. To kuma abu ya zo kan gaba, wasu suna da kiraye-kiraye al'ummar waɗannan yankuna da kuma wasu masu kishin jihar Kano da cewa a ƙara masarautu, saboda an kai duba da girman jihar Kano ya kamata a ce ana da waɗannan gundumomi na sarakuna da ake da su a baya.
To sai dai Malam Ibrahim Ado Kurawa, marubuci kan lamuran sarautar Kano kuma guda cikin makusanta ga mai martaba sarkin Kano Malam Muhammad Sanusi na biyu, na cewa
ni dai a fahimta ta wannan abu siyasa ce kawai, ba wai an yi shi ne don al'umma ba ko don wani cigaba ko don ƙara martabar Kano. Dalili abubuwa na aka yi majalisa ba ta yi ba a cikin ɗan lokaci kaɗan, amma wannan ana zuwa aka ce har a je a yi abu a kawo shi washe gari, kuma ta ina a ƙara masarautu zai taimakawa al'ummar jihar Kano? Babu ta inda wannan abun zai taimaka al'ummar jihar Kano. Matsaloli nawa ne suke damun mutanen jihar Kano da majalisa ba ta yi su ba, sai wannan kawai abu ya zo gangara saboda suna da wata manufa a ɓoye. Ni na tabbata mai girma gwamna ba zai saurari wannan ba, a matsayin sa na da Tijo wanda yake san abin da yake.
Idan aka kawar da siyasa kamar yadda ka ambata a cikin tsarin, aka kalle shi ta fuskar shani shugabanci da cigaban al'umma, yaya kake ganin zai taimaka wa cigaban da ake nema?
Ai babu wannan, babu wani magana shugabanci da cigaban al'umma a cikin kirkiro masarautu, sai dai kawai mutum yana da ra'ayi da sha'awar yayi wannan.
A yau Talata ne dai ake tsaran kwamitin majalisar dokokin ta Kano da ke gudanar da aikin garan bawul ga dokar kula da aikace-aikacen majalisar masarautar Kano, zai miƙa rahotonsa ga zauren majalisar.
Ba za ka hana mutane faɗar abin da suke so ba, kuma abin da yake na gaskiya wanda za a gudanar da shi ma, shi ma ba za a kasa gudanar da shi don wani ya ce kaza yake so a yi ko ba kaza yake so a yi ba. Magana ce ta bukata ta mutane ne, ko kuma babu masarautun ne? Ai akwai su dama a bayan taɓa yin su ma.
Kawai farfaɗo da su za ku yi.
Idan majalisa ta amince ba, ai magana ce ba tawo ba, ba hukunci na zan ce maka cewa ya kamata ai ko bai kamata ai ba.
Shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin jihar Kano kenan Honorable Baffa Babba Dan Agundi. Sabbin masarautun da ake tsaran majalisar dokokin ta Kano za ta shigar cikin daftarin dokar sarautar Kano, sun hada da gaya da karaye da biki da kuma rano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kai ko kada ma sarki na ajin shin wani